الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Juma'a 3 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 10 ga watan 9 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da hada salloli biyu masu tarayyar lokaci shin ana iya hada Juma'a da La'asar ba a hada Juma'a da La'asar domin Juma'a zaune take da gindin kanta kamar yadda Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-Mumti sharhi ne na Zadul Mustaghni kwarai ya yi bayanin akan cewa ita Juma'a ba a hada ta da La'asar saboda ita Juma'a zaune take da gindin kanta ita kamar yanayin ta yana canzawa na zawar jini ko bai canza ni wai kamar misali wadda aka mata aiki aka fitar da ɗa daga cikinta yanayin bikinta ba shi da bambanci da wadda ta haihu lafiya kalau duk jinin da zai zo mata a cikin wannan tsawon kwana 40 za ta dauke shi a matsayin jini ne wanda yake nabi in da ke yinki bayan yi mata aikin da aka fitar da ɗa bayan dan lokaci takaitacce jinin sai ya daina zawa shikenan iya abinda za ta yi wanka za ta yi ta ci gaba da ayyuka ta ci gaba da ibada an gane ku kenan anan abinda za mu tsaya mu lura da shi sai in har ya kasance a sababin aikin da aka mata akwai wani jini wanda yake na daban wanda a sababin wannan rashin lafiya yake zawa to wannan shi ba za a bashi ba hukuncin jinin biki amma in dai an tabbata jinin bikin ya riga ya tsaya to shikenan iya abinda yake wajibi akan ta ta yi wanka ta ci gaba da ibada domin shi jinin biki iya gayar shi kwana 40 baya durawa akan kwana 40 kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda hadisi ne sahihi tare da cewa su malikiya sun tafi akan cewa gayar jinin biki kwana 60 shi kuma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa yakan kai kwana 60 illa kasancewar wato ta hanyar istikra ma'ana bin diddigi an samu wasu ɗaiɗaiku daga cikin mata jininsu yana zarcewa har ya kai wannan shi yasa suka kafa hujja akan cewa yakan iya kai kwana 60 illa kasancewar dai abin da yake tabbace a sunna bakin shi kwana 40 in ya wuce kwana 40 to ya fita daga cikin hukuncin jinin biki dole ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada mai gida idan yana da buƙatar kusantarta ba laifi bane yana iya kusantarta jinin da zai zo kwana bayan kwana 40 kenan za a ɗauke shi a matsayin jini ne na rashin lafiya za a ba shi mi? Wani misali wani abu da malaman tsubu sukan ba wani mutum ango idan ya sabon aure sai a ce wai ya je ya binne wai domin su samu zaman lafiya shi da matarsa haramun ne baya halatta gane ko baya halatta wani nau'i ne wanda yake na kulumbuto da dabo hanyar zaman lafiya ai sanan na ce a shirance wai kashe cirnaka yana zamantowa laifi baya zama laifi idan ya kasance yana cutarwa duk wani abu wanda yake cutarwa shari'a ta ba da damar ana iya kashe shi domin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa khamsun minad dawabi yuqtaluna fil hilli wal haram manzon Allah ya ce nau'i biyar daga cikin dabbobi manzon Allah ya ce akan kashe su a cikin sarari ya ce har ma a cikin harami idan mutum ya same su manzon Allah ya ce akan kashe su farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alfara wato shine bera da danginsa irin su gaifiya da sauransu saboda shi bera mabannaci ne akwai cutarwa na biyu manzon Allah ya ce wal agrab da kunama na uku manzon Allah ya ce wal hida'a wato da meki na hudu manzon Allah ya ce wannan wal gurab wato da hankaka na biyar shine al kalbul aqur karan zangai ko kace karan hauka abinda ya shafi mahaukacin kare irin su zaki irin su damusa da sauransu to wannan ko kana dauke da harami ko a cikin harami ka same su ya halatta a kai shi dan haka duk wata dabba wadda take mai cutarwa to kashe ta ba laifi bane kwari da dabba duk wani abu wanda yake mai cutarwa ba laifi bane ba kashe shi wanda kowane ɗaya daga cikin dabbobin nan biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba da izinin a kashe su ko ana ɗauke da harami ko cikin harami ne saboda kowanne daga cikinsu yana kunshe da wata cutarwa haka nan kamar yadda yake a cikin wata riwaya shine ya ce walhayya bayan al'akaram kenan walhayya shine maciji dadin fa'ida wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da magabata suka kafa hujjar cewa duk dabbar da shari'a ta ba da izinin a kashe ta to sai ka sanya ta layin dabbobin da baya halatta a ci daga cikin ka'ida duk dabbar da shari'a ta ce a kashe to cin naman ta bai ya halatta haka duk dabbar da shari'a ta yi hani a kashe to ita ma cin naman ta baya halatta irin su alkudu sauransu. Misali mutum ne Allah ya masa rasuwa ba uwa ba uwa sai matar shi sai ƴan uwar shi sannan kuma sai ƴaƴan shi mata. Menene gadon su a nan? Ita dai mata tana da wato shine sumuni ɗaya a bisa takwas, su kuma ‘ya’yansa suna da sulusan, an gane ko biyu a bisa uku. To ita ‘yan’uwanshi a nan ita kuma al’asaba ce ma’algayir, al’asaba ma’algayir. Kenan in aka kasa dukiyar kashi 24 domin a takwas ba ta rabuwa, a 12 ma ba ta rabuwa, dole sai ta kai 24. A 24 matar shi za a ba ta kashi 3, domin 24 takwas-takwas ce su 3, a kowace takwas kenan za a ɗauko ɗaya a ba ta. ‘Ya’yansa za a ba su 16, domin 16 shine sulusan na 24, domin 8-8 ce su 3, kenan sai a ɗauko 8-2 a basu. Kenan nawa ya rage a nan? Kashi 5. Wannan kashi 5 da ya rage kenan ‘yan uwar shi, wannan ita ce za ta yi asibici, an gane ku? Abin da ya rage ita za a ba, shine ake kira al’asaba ma’algayir. Akwai al’asaba bilgayir, akwai al’asaba ma’algayir. Shi abin da yake hana ‘yan uwa ta ci gado shi ne ya kasance akwai ɗa namiji. Indai akwai ɗa namiji, to wannan ba maganar su ci gado, ɗa yana kare dukkan waɗanda suke ‘yan uwa. Amma matuƙar babu ɗan uwa, babu ɗa, to ‘yan uwa sawa'an mata ne ko maza ne, wannan suna asuci a ƙarshe kenan. Bayan an ba ma'abuta rabo, rabonsu abin da ya rage su kuma sai su zo su kwashi. Kamar yadda shi al'asaba bilgayir shi ne can hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fara'idu fahiya li aula rajulin zakar au kama kala. Na'am. Tsakanin mi? A? Al'asar wal hadis. Wasu daga cikin malamai na hadisi sun bambanta tsakanin al’asar da al-hadis da kuma al-khabar. Wasu sun takaita in aka ce al-hadis shine ma ja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gane ko? Na faɗa ko aiki ko tabbatarwa. Idan aka ce al-khabar suka ce abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu an gairihi ko ya zo daga gun wani ba shi ba amma in aka ce al'athar suka ce ma jaa ani tabi'i ko kuma ma jaa ani sahabati wa tabi'i abin da ya zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai shine ake kira da al'athar an gane ma abin da ya zo daga sahabbai kamar yadda in ka dauki littafin al-musannaf na Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sanani al-Himyari da al-musannaf na Ibn Abi Shayba irin su sharh ma'ani al-athar na al-Imam al-Tahawi galibi sun cika littattafan da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yazo daga kudu to galibi shi yasa wasu malamai suka ce in aka ce al-athar kenan maganganun waɗanda suke na sahabbai amma in aka ce al-khabar yana daukan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abin da yazo daga sahabbai shi amma in aka ce al-hadith suka ce iya abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kuma wasu sun fadada in aka ce hadisi wato akan yi amfani da shi akan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga wani darasi da ya gabata da ke makon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu fardil khumus kuma mun gama babi na 19 baban da ke bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ba waɗanda suke abin lallasar mazukata da wasu wani abu daga cikin khumusin ganima da kuma abin da yayi kama da haka menene yayi kama da haka kamar zakka manzon Allah yakan dauka ya ba waɗanda suke sababbin musulunta kamar yadda hadisai da dama sun gabata a karkashin baban wanda hadisi na kusan karshe ko mu ce na karshe a baban shine hadisin Nafi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle Umar Allah ya kara masa yadda ashidal yahuda wan nasara min ardil hijaz ya fitar da yahudawa da dan mushan wato daga yankin Hijaz idan aka ce Hijaz shine abin da ya shafi Makka da kewayenta da Madina da Ba'if da duk abin da yake cikin wannan yanki shine ake kira ardul Hijaz an gane ko yanki ne wanda yake yana da fadin gaske Makka da duk abin da yake kusa da ita na kauyuka haka Madina da Ba'if gaba ɗayan duk wani bai yahude da wani dan mushan Umar Allah ya kara masa yadda gaba ɗayan su sai da ya kure su daga wannan yanki suka tattare nasu ya nasu wasu suka koma birnin Taima wasu suka koma Azra'at can cikin Sham wasu suka koma can Ariha shi ma cikin Sham ne wanda wannan fitarwa da Umar Allah ya kara masa yadda da ya musu alƙawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya manzon Allah sai da ya alƙawarin cewa nan gaba yace addini biyu ba za su hadu ba a cikin jaziratul arab wannan yankin cikin Hijaz manzon Allah yace addini biyu yace ba za su hadu manzon Allah yayi alƙawarin zai tattara su gaba ɗaya ya kore su ya koma zuwa ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ba tare da ya zartar da wannan aiki Abubakar Allah ya kara masa yadda ya biyo baya ya zamanto khalifa duk da cewa wasu al'amurra suka shige masa gaba kuma khalifancinsa bai yi tsawo ba kamar yadda na Umar ya yi shi duka shekara 2 da wata 6 ne bayan shi Umar Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya zartar da wannan aiki duk wani bai yahude da duk wani dan mushan Umar Allah ya kara masa yadda sai da ya tattara su gaba ɗaya ya kore su daga wannan yanki saboda yanki ne wanda yake mai tsarki kuma wanda ya zama wajibi a tsarkake shi so kuma datti ne kasamta ne shine sai ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma zahara ala ahli khaybar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rinjaye akan yahudawan khaybar wannan kuma ya kasance ne a shekara ta 7 da hijira arada an yukhrija al-yahuda minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin ya fitar da yahudawa daga birnin khaybar gaba ɗayan su ya fitar da su sai yace wa kanatil ardu lamma zahara alaiha lil yahudi walil rasuli walil muslimina ita kasar khaybar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba akan ta ta kasance wani bangare na yahudin ne wani bangare kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da musulmi bani ko kenan a wannan ma'ana tare da cewa wasu daga cikin magabata suka ce abin da yake daidai anan shine cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rinjaye akan ta kenan kasa ce ta Allah da manzansa da kuma jama'a ta musulmi saboda duk waɗanda aka ce su da karfin siya aka yi rinjaye akan su to da su da duk abin da suka tara na dukiya da gonakansu da gidajensu gaba ɗaya ya zamanto ganima ta yayi kenan wa kanatil ardu lamma zahara alaiha kenan lillahi walil rasuli walil muslimina kamar yadda yake cikin wata riwaya amma a wannan riwaya kenan sauran wani bangaren kenan yana hannun yahudi amma galibin bangaren da aka yi rinjaye kenan na Allah ne da manzansa da jama'a ta musulmi to shine anan yake cewa fasa'al al-yahudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yaturukahum ala an yakful amala wa lahum nisfu thamar wato yahudawa sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya bar su wato su isar musu da ai wannan dawainiya ta sa wannan ta noma waɗannan gonakai ala an yakful amala akan cewa su isar musu kenan noma waɗannan gonakai wa lahum nisfu thamar na gare su rabin ƴaƴan itacen idan an girbe suka nemi kenan ayi wannan yarjejeniya a bar su ayi musu alfarma su ci gaba da noma waɗannan gonakai abinda aka samu na amfani a raba tsakiya su su dau rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da sunan turukukum ala zalika mashi ina manzon Allah ya ce za mu bar ku akan abinda kuka nema iya yadda muka su an gane ko iya yadda muka su kenan iya shekarun da muka su kenan ko yau muka so muna iya tadawa dan haka wannan yana nuna mana cewa akan iya yin irin wannan wato musaka ka bada gona ko kuma musara'a ka bada gona ga wani cewa ya je ya noma abinda aka samu na amfani ku raba ba tare da ka kayyade masa wasu shekaru ba kana iya bashi ka ce je ka amma in aka yi shekara ɗaya ko biyu misali kana iya amshewa amma in ka masa alƙawarin wasu shekaru to ya kamata a cika waɗannan shekaru matukar bai zo da wani abu wanda yake na rashin alƙawari na rashin amana akan yarjejeniyar da kuka yi shi yasa anan manzon Allah ya ce da sunan turukukum ala zalika mashi ina za mu bar ku akan wannan yarjejeniya ku ku dau rabi mu mu dau rabi manzon Allah ya ce iya yadda muka su fa uqirru aka tabbatar da su akan wannan yarjejeniya da aka yi hatta ajlahum umar radiyallahu anhu fi imaratihi ila taima'a wa ariha wato har aka kai lokacin da umar Allah ya kara masa yadda wato a shugabancin sa lokacin da yana khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kore su zuwa Taima'a da birnin Arriha. Idan kaga akalla sun dauki kusan shekara ta kai 6 zuwa 7 suna noma waɗannan gonakai ko sama da haka. Tunda shi yakin Khaibar an yi shi a shekara ta 7, Manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa a shekara ta 10 da hijira. Abubakar ya zo ya yi shekaru 2 da wata 6, Umar ya zamanto khalifa. Kenan a zamanin Umar ne Umar ya fantsa masu gaba daya. Kenan akalla shekarun da suka yi dai ba sa kasa da shekara 5 suna noma waɗannan gonakai. Za mu tashi babi na gaba. Ala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah. Babu ma yusibu min at-ta'ami fi ardi al-harb. Ala haddathana Abu al-Walid wa Hisham ibn Abd al-Malik al-Tayalisi. Ala haddathana Shu'ba wa ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Ataki. An Humayd ibn Hilal. أنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شهم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربن. قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم عن أيوب هو بن أبي تميمة السختياني عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نسيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الشيباني هو ابو عمرو انه قال سميت بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول اصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الخمر الاهلية فانتهرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور فلا تطعموا من لحوم الخمر شيئا. قال عبد الله يعني ابن أبي أوفى فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. مالم الله يجي كنسا نافتا ونم بابيني وندكي بياني كمدى أبندي زودة منزان الله صلى الله عليه وسلم نهو كنچن واتو مياكي إدن يساموان أبنشي أكسر دأكي ياكي ma'ana garin Arna. Shin yana iya cin wannan abinci kai tsaye ko kuma baya halatta sai in an kasa an tattara an kasa kashi 5 an fitar da kumusi an raba kowa an bashi kasansa sannan ya halatta ya ci? Yana iya ci ko baya halatta ya ci? Shine malam yayi babi ma yusibu min al-ba'ali ay al-mujahid. Ma'ana mayaki idan ya samu wani abu na abinci fi ardil harbi a kasar yaki kenan can garin Arna, yana halatta ya ci wannan abinci kai tsaye idan yana da bukata ko kuma baya halatta ya ci sai an tattara an kai ma shugaba bayan an fitar da kumusi an raba abin da ya rage kowa ya samu kasan shi sannan ya halatta ya ci? Shine anan malam yayi babi na musamman kuma ya zo da kusan hadisai uku a ƙarƙashin baban. Hadisi na farko hadisin Abdullahi ibn Mughaffal Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna muhasirina kasra Khaibar, wato mun kasance lokacin da wato muka tsare shine wato benaye ko mu ce gine-gine na birnin Khaibar, domin galibi garuruwan Yahudu a wancan lokaci garu ne suke yi. Me ake cewa garu? Shine dogon gini da ake yi, idan aka yi shi bene ne ake yi, kuma gaba ɗayan garin zagaye shi ake da gini da ƙofofi na shiga da fita, wanda kuma akan yi tsaransu a san waye shigo waye fita. To wannan dogayen gine-ginen nasu shine anan shi Abdullahi ibn Mughaffal yake cewa kunna muhasirina kasra Khaibar, mun kasance lokacin da muka tsare wato benaye na birnin Khaibar kenan, muka zagaye garin. Yace farama insanun bijirabi fihi sham, wani mutum daga cikin birnin sai ya jeho wani birgami. Idan aka ce jirab, wato shine birgami mai kamar esalka, esalka ce wanda ake yi karama, shine yace fihi sham, cike da wato kitse. An gane ko? Idan aka ce jirab kenan birgami wanda matafiyi yake zuba tarkacen shi guzurin shi a ciki, shi kwa galibi da salka ake yin shi. To shine ita salkar karamar salka ce cike da wato kitse, daga cikin birnin na Khaibar wani sai ya jeho ta. Me za a yi? Shi Abdullahi ibn Mughaffal yake cewa fana zautu, yace sai na yi tsalle domin na cafe. Shine yace li akhuzahu, domin na cehi, na yi tsalle daga cikin jama'a domin na cehi. Faltafat, bayan na yi tsallen na cehi, yace sai na waiwaya. Fa'izan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi ido hudu da shi. Yace fastahayaitu minhu, sai na ji kunyar shi. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, a lokacin da ya yi tsalle ya cafe wannan sarka, sai yake faɗa, sai yake cewa la'u'udil yawma ahadan min haza shay'an, yace komai ba zan ba kowa ba daga cikin wannan nawa ne. To juyawar da yake, sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ji kunya game da wannan abu da yayi, da yayi tsalle ya bure ya cewa kuma ga wannan kalima da yayi. Amma me aka yi? Waiwayowar da yake da suka yi ido kudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya yi murmushi. Malama a cikin wata riwaya, manzon Allah sai ya ce masa huwa laka, je kana ka ne an baka. To wannan hadisi malam ya shigo da shi domin ya nuna mana halaccin wato shine cin abinci idan mayaki ya samu a gari wanda yake na arna, kamar yadda su jumhurin malamai suka tafi akan cewa dukkan wani abin da ya shafi abinci na ƴaƴan adam ko abinci wanda yake na dabba, to wannan ya halatta idan mutum ya samu a ƙasar arna lokacin da ake yaƙi, mutum ya ci. In ma wata ciyawa ce yana iya ba dabbar shi, sawa'an kafin a raba ganima ko bayan an raba. Kuma suka ce ba bambanci da izinin shugaba ko babu izinin shi, ya halatta mutum ya ci. An gane ko? Me yasa? Saboda suka ce shi abinci a irin wannan wuri yana da wahala kenan, dan haka shari'a ta ba da damar in mayaki ya samu yana iya ci, saboda hali ne wanda yake na larura. To amma tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin cewa baya halatta mutum ya ci sai da izinin shugaba, kamar yadda wato al-Imamu al-Auza'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa sai da izinin shugaba, aka su jumhur malamai suka ce in ma dabba ce ko wata riga ka samu ba laifi zaka iya hawa dabbar ka yi amfani da ita in ma riga ce kana iya sawa. To amma in ka gama buƙatar ka, to dole zaka tattara ka maida su wurin shugaba a hada cikin ganima a raba. Shi ne a nan kenan malam ya zo da wannan hadisi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya ce ya masa huwa laka. To wannan yana nuna halaccin kenan idan mayaki ya samu abinci a kasar arna, to wannan ba laifi bane ba yana iya cin abincin musamman in yana da bukata. Kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da halaccin cin kitse wato na Yahudu. Kamar yadda Allah ya halitta mana cin yankansu, to haka kitsen da suka tara halaka ne mu muci, amma su Allah ya haramta musu cin kitse. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa alal ladina hadu harramna kulladhi zuhur wa min albaqari wal ganami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw ila hawaya aw maktadada bi'ahu zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Haka hadisi yana cikin sahihai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu liyahuda, Allah ya tsine ma yahudawa, sai yace inna Allah lamma harrama alaihim ash-shuhuma, yayin da Ubangiji Ta'ala ya haramta musu cin kitse, ajmalu sai suke narkar da kitse, kuma ba'uhu sannan kuma sai su sayar da shi fa akalu samana, sannan kuma su ci kudin. To su Allah ya haramta musu cin kitse da nassi na Al-Qur'ani. To amma mu halaka ne mu ci, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Abdullah ibn al-Mughaffal, manzo Allah ya ce masa huwa laka, je kana kai. Kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, girmamawa wanda ta kai matuka wannan tsalle da yayi domin ya cafe, da suka yi ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji kunya. Kaga ai ba kowa ba kake jin kunya sai wanda kake girmamawa. Kuma sannan wannan yana nuna mana yadda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da nisantar duk wani abu wanda yake na khawarimul murua, na zubar da mutunci. Duk wani abu wanda yake na zubar da mutunci to sukan nisance shi. Shine a takaice a nan wato malam ya zo da wannan hadisi. Sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yake cewa kunna nusibu fi magazina la asla asala wal inab, wato mun kasance a cikin wato yaƙe-yaƙen mu da muke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mukan samu zuma wato da inabi a wani yaƙi. Fa na akuluhu, Ibn Umar yace kai tsaye mukan ci, wala narfa'uhu yace ba ma dauka, lafazin wala narfa'uhu ba ma dauka mu je mu yi tanadi mu yi katihu, amma mukan ci mu bar shi anan. Ko kuma wala narfa'uhu ba ma dauka mu kai ma shugaba, an gane a hada a cikin ganima, in mun samu kai tsaye kawai muke ci. Duka wannan wala narfa'uhu yakan dauki wannan fuska biyu, kenan ba ma kai ma shugaba, kenan ba maganar mu nemi izini na shugaba ko mu kai masa cewa sai an tattara a cikin ganima, an raba an fitar da kumsi, sanan in an raba an ba mu, sanan mu ci, a kai tsaye muka ci. To wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana da halaccin duk abinda mayaki ya samu na abinci, abun kusa da baki, inda yana da bukata to ba laifi bane ba ya ci, na ya ci ko ya ba dabbar shi, kamar yadda bayani ya gabata. In ma wata riga ce kana da bukatar sawa, misali saboda wani yanayi na sanyi ko abin da yayi kama da haka, ko taka ta yi dauda da sauransu kafin ka wanke naka, to ba laifi bane ba ka sa. Amma matukar wannan bukata taka ta biya, to dole ka tattara ka maida ta cikin ganima ta yaki. In abinci ne ko in ka ci, to wannan ka ci halal. an gane ko ba sai kai jiran an tattara ganima ba in dai kana da bukata ba laifi bane ka ci kamar yadda jumhurul malamai akan haka suke kuma wannan yana daya daga cikin hujjojin su shine ibnu umar yake cewa mukan samu zuma wato da inabi yace mukan ci ba ma dauka mu kai ma shugaba cewa sai an tattara kenan kai sai mukan ci sana hadisi na uku a baban hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yadda na fada asabatina maja'atul layali khaybar yake cewa yunwa ta cin mana a wasu darari na yakin Khaybar domin yakin Khaybar ba yaki bane ba wanda aka yi shi a cikin yini guda a yaki ne wanda ya dauki wasu kwanuka da dama ya dauki kwanuka da dama shine yace asar dan haka ai abin da yake nuna ya dauki kwanuka da dama akwai lokacin da a yakin Khaybar sahabbai suka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kukan jimawar su raban su da iyalin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini game da auren mutu'a ya ba su izini game da auren mutu'a kuma yakin Khaybar sai da ya kai guzurin sahabbai gaba ɗaya sai da ya kare kamar yadda yake cikin wani hadisi garka suka fada ta tafarnuwa suka ringa ci to kaga in kaga mutun yana cin tafarnuwa ayyunwa ta yiwa shine kamar yadda anan yake cewa asabatna maja'atu yunwa wato ta cin mana layaliya Khaybar a cikin kwanuka darari wadanda suke na yakin Khaybar shine sai yace falan ma kana yawmu Khaybar yayin da wato ranar yakin Khaybar ta kasance waqa'na fil humuril ahadiyya wato sai muka auka ma jakai waɗanda suke na gida idan aka ce alhimarul ahadi shine jaki wanda ake hawa ake yi masa lautu ka ce masa alhimarul ahadi ko alhimarul insi shine yace waqa'na fil humuril ahadiyya sai muka auka ma jakuna waɗanda suke na gida fanta harna ha muka ringa soke su muka ringa soke su an fede jakai an dora nama cikin tukunya yana tafalfasa shine yace falamma galatil quduru lokacin da tukwane wato suka ringa tafalfasa da nama lafazan galat minal gali ne algaini shine wato tafasar tukunya kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada kalmuhul yagli fil butun ka galil hamim shine yace falamma galatil quduru qudur jami'i ne na qidir idan aka ce qidir ita ce tukunya kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada wa qudurin rasiyat shine yace falamma galatil quduru lokacin da tukwane suka ringa tafasa da nama nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shela ma'ana wani mai sanarwa yazo yayi sanarwa daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace akfi ulqudura ma'ana ku kife tukwanan akan ƙasa an gane ko lafazin akfi umina da ikfa ne ma'ana zuci abu ka kifar da shi akan ƙasa shine yace akfi ulqudura manzo Allah yace ku kifar da tukwanan akan ƙasa fala taqamu min luhumil humri shay'a kar ku ci komai game da naman jakai ala abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda yace fa kulna sai muka fada muka ce innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jama'a ku san da cewa manzon Allah ya hane mu game da cin wannan nama bi annaha lam tukhammas domin ba a rigai ba aka fitar da kums su a iya fahimtar wasu daga cikin sahabbai sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa a kife waɗannan tukwane akan ƙasa me yasa saboda ba a fitar da kums ba kenan sun yi azarbabi shi kuma duk abin da aka tattara na jama'a haƙƙin jama'a ku baya halatta mutum ya ci sai da izininsu shine yace muka ce inna ma naha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama li annaha lam tukhammas, kusan da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da cin wannan nama domin ba a rigai ba aka tattara aka fitar da kunsi. Qala watu Abu Amr al-Shaybani sai yake cewa wa qala akaruna, wasu jama'a na daban su kuma sun fada suka ce wannan harama halbatta a kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato ya hani ne, hani ne kawai, ya haramta ne kwata kwata naman jaka. Wa sa'altu Sa'id ibn Jubair, shi Abu Amr al-Shaybani sai yake cewa na tambayi Sa'id ibn Jubair, fa qala sai yace harama halbatta, yace manzon Allah ya haramta naman jakai ne kawai yanke, cewa kwata kwata baya halatta. Wannan ko kamar yadda yake cikin hadisin Abu Dalha, Allah ya kara masa yadda, wanda yana bayani a ranar yakin Khaibar, yunwa ta cin ma sahabbai suka ringa soke jakai suka ringa dafawa. Wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ukilatil humur humur, ya ce ya manzon Allah ai duk an cinye jakai. Allo ya sake dawowa ya maimaita ya ce ya rasulallahi duk an yanka jakai an cinye. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura Abu Dalha cewa ya je ya yi shela a cikin jama'a ya sanar da su cewa inna allaha wa rasulahu yanhayani kuma alluhu min humuril ahliya fa innaha rijsun, yace jama'a ku san da cewa Allah da manzansa sun hane ku game da cin naman jakai na gida domin naman jakai na gida manzon Allah yace najasa ne. Kaga innaha rijsun wannan jumla ce ta aliliya, illar da ta sa aka haramta waɗannan jakai saboda najasa ne. Duk jaki na gida wanda ake hawa ake labta masa kaya cin naman shi haramu ne, amma jaki wanda yake na jeji wannan shi cin naman shi halaka ne. Kamar yadda hadisin As'ab ibn Jassama al-Laythi, Allah ya kara masa yadda, lokacin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani dawa ana kiran shi Waddan, da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tafi, me za a yi kai tsaye? As'ab sai ya ɗauki mashin shi sai ya shiga jeji, sai ya horauto jakin jeji yayi maza ya gasa sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sai ya ki karfa, ashab sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga damuwa a fuskar ashab game da rashin karbar kyautar shi. Manzon Allah sai yake lallashin shi sai yake cewa ya ashab kar ka samu damuwa, yace abinda ya hana mu karbi kyautarka manzon Allah yace ina dauke da harami ne, saboda shi wanda yake dauke da harami baya halatta yayi horauta kuma baya halatta ya ci duk abinda aka horauto ta kanas saboda shi. To kaga anan me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi wannan nama na jakin jeji ya ci kasancewar yana dauke da harami kuma horauta ta kanas saboda shi akai. Kuma haka hadisin Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, wanda ana cikin tafiya sauran jama'a na sahabbai suna dauke da harami shi baya dauke da harami, kawai sai suka ga namun daji garken jakan daji sun zo suna kusa da su suna kiwo, shi yana famar dinke takalmin shi waiwayawa da yake kawai sai ya ga garken jakai, sai ya ce ma jama'a ya ce su me ko mushi mashin shi, sai kowa ya juya yayi kamar bai ji ba, ya hau dokin shi yace a mai ko masa bulala suka ki mai ko mushi, ran shi ya baci ya sauko ya dauka, da yabo waɗannan jakai sai ya horauto wani jaki. Lokacin da ya horauto ya zo ya fede ya gasa, jama'a suka zo ana ci ana ci, can zuwa jimawa sai kokonto ya darsu a cikin zuciyarsu suka ce kai jama'a kar a jefa mun yi kuskure fa muna dauke da harami kuma ga ya muna cin abinda aka farauto. Shine sai suka tsane hannunsu sai suka ce to sai dai mun je mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin nan Abu Qatada akwai damtsan na jakin, bayan an gasa sai ya ajiye shi sai ya sa shi cikin burgamunsa. Lokacin da suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka bashi labari suka ce ya rasulullahi ga abin da ya faru. Manzon Allah ya ce a cikin ku akwai wanda ya nuna masa? Suka ce a. Akwai wanda ya taimaka masa? Suka ce a. Manzon Allah ya ce ku ci, in ma akwai abin da ya rage ni ma ku bani. Aka huddo aka bashi. To wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da naman jaki na jeji halaka ne. Amma duk jaki na gida wanda ake hawa ake lauta masa kaya wanda ake kiran shi alhimarul ahali ko alhimarul insi, cin naman shi haramun ne. Amma alhimarul wahashi, jakin jeji, shi wannan halaka ne. To don haka anan su sa Abdullahi ibn Abi Aufa su suna ganin cewa domin ba a wato fitar da ku musiba, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yace a kifar da waɗannan tukwane. Kenan wannan kamar yadda wasu suka tafi akan cewa kwata kwata baya halatta mutum ya ci abin da yake na abinci a cikin ganima ta yaƙi, abin da aka samu a fagen daga kafin a raba, wannan yana ɗaya daga cikin dalilansu. Illa kasancewar a magana mafi rinjaye wadda jumhurin malamai suke kai, ya halatta mutum ya ci idan yana da bukata, kuma ba sai ya nemi izinin shugaba ba. In ma wani kayan amfani ne ko wata riga yana iya sawa, in wata dabba ce ma yana iya hawa, amma matukar ya biya bukatar shi to waɗannan sauran kaya dole ya tattara su ya kawo su a hada su a cikin ganima domin a raba. Amma abin da ya shafi abinci kai tsaye mutum yana ci, yana iya ci. Nan muka zo ƙarshen littafin nan, insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.